mati mai dale iyali waye uban duma uban duma uban duma dale
Get
Zuciya ba ta bara garki sani jaudara idan nazo babu jira ni dake ba ta bara ban guri dan Allah ban guri na bige da rawa
lalungu ayyar ni muta karawa wasu gini iye masoya wasu gini mu bige da rawa
a zubi zanti kankana mai a riga na ce in yore
zubi zanti kankana mai a riga mu ce
akwai ranar barna wake zai bambaro yana faman tauna ranar huda da kwaskwaro zai cika gona yana alkunya ya aro kayan gona durkuso cika litin naka yana shirin inyan yore dan dagwas
busa algaita babu ni mota mira wal dan dagwas
hinde aye gaira sukunde mi ban sandar kunde ana ira wasu da munde ba wani hinde lalale nirawa ni dije ne eli mira wal dan dagwas
busa algaita babu ni mota
ma bagar kada ma just ku a dandale
tarira madanni be tarira baye masira shiri da kulle ruwan fada ma malale allolo ni ma faran kada ma just ku a dandale
na kira ki juya sai ba da bayo karatun so mu koyo wannan ce na wayo yo ci gannu waygo a ci gannu iyo allolo ni da kira madanni be aina ni da kauna iye
Sorry, Lord.